boda boda da guru
Raina kamaro na kaso
Ebe ebe mbaji ya mkaso kakururu
Raina kamaro na kaso
Mauti ziru kwa inaluwa njida talu
Raina kamaro na kaso
Agasa kwada ganaka ungo kujama
Raina kamaro na kaso
Ugarukuwa kujama ananya kada kumama
Raina kamaro na kaso
Ugaru na uyu magari ya zoda kashima
Raina kamaro na
kaso Mbajisarari kalishanza wani Mazari wa itincha gari Gata zari wa ishara gari Jankata kukauta sari Mbaba divuma ibanda gari Mbaba haruna kaduna haruna Haruna Hapwelenka halenka enuna Sema yamarna Dana zanka kanada amana Mbaba diana Chichawa halenka natuna Mkaka chukuna Mbaba mbushanka yubona Haka tanuna Amsakira tabira tatabi Gadugu karabi Amiya malama aje wakabi Daka kisha rabi Waya gaya masidanka nabi Naya wangasabi Jalla kwani ya mali tibi Wahada mutabi Mima pata ngalikari Nizamu majari Watarana asila habari Kacha mabuli Daka na mwanzar chinguni Kairi itani Mugabaya ndiwa ishari Mulushe suri Kagamba nengali kairi Kai Itani itani Kumugenda Haruna Kajuru
Haruna Kajuru
Banda Muzuru Haruna Said Kajuru
Haruna Kajuru
Karabla Tuzuru Mazanti Iyari Kitaru
Haruna Kajuru
Yatera Kuru Iyaro Yari Baluru
Haruna Kajuru
Yabu Tuzuru Wamala Inyaka Baturu Rikichi, anche edi ya yubuchi
Haruna Kajuru
Kabara makachi, ya madina idang akachi
Haruna Kajuru
Goma achi, kanzaki ya subuchi ah.
Haruna Kajuru
Fatanga lakari, edi fatanga lakari
Malana
Idui idui, matarana asela wari
Malana
Bulai ilai, hapuri aishine suri
Malana
Anche anuri, hapuri aishine suri Fada, tafiya aise ka gwani
Haruna Said
Na kada fada, mutuna ga talla gwani
Haruna Kajuru
Ya lokacira, a haka sai dai makani
Haruna Kajuru
Dan kau da gara, zago ya tashi tini
Haruna Kajuru
A kasa azare,
kadan kadan
Baya gani ya ware,
kadan kadan
Masu gudu su ware,
kadan kadan
Waye ciro ya cire,
kadan kadan
Waye dira ya jire,
kadan kadan
Nawa kadai ya jire,
kadan kadan
Tawali ya
Karangadagam
Na wajida ya sari
Karangadagam
Amina sara zaki ufama
Amina sara zaki ufama
Kara shirin ya kikema
Kara shirin ya kikema
Adamba zama zami muma
Adamba zama zami muma
Kaida shi zahe girma
Kaida shi zahe girma
Rabbi ya karu ala farma
Rabbi ya karu ala farma
Gahabusan nanga dama
Haruna Kajuru
Tula fari Seto faru kuda fari
Haruna Kajuru
Ame hapuri Zabung Allah Me kuzuri
Haruna Kajuru
Na wafara shiri
Na Kajuru
Majumara hari
Na Kajuru
Sunga jasambari
Na Kajuru
Nuna walungwari
Na Kajuru
Haruna fari yari
Na Kajuru
Njambu yedandari
Na Kajuru
Dakta Haruna na al-umma
Haruna
farin zaki
Masa ado da salumbali
Masa ado da
mazanya
to a kira ka mazanya
dan su kuwa a sau dau
dan su kuwa a sau dau
gyara gidan ka ruwan sirri
gyara gidan ka ruwan sirri
je ka kabar su da mama
je ka kabar su da mama
ke layayo guzurin din
ke layayo guzurin
ga eji na ka duru
mazanje ya
mai tsinka musu guru
mazanje ya
mai kaira musu duru
mazanje ya
mai kama mana taru
mazanje
kaza ta fi mazuru
mazanjiya
sanja inda muku jare
karankata
ka duru mazanjiya
karankata
ka ba da kashin wuya
karankata
ba tare da gawi
karankata
ka muku jama kashin wuya
karankata
ka muku jama alaliya
karankata
ka yabe ya mun jamiya
nauyin
waka da dawaini
karankata
ya ya ce ai lafiya
da
yadda mangal ya gama duniya
karankata
ka cikin waka ta mazanjiya mangal mai jirgin gana malaiya
ya
abuja ku te
zaya
Allahu fara ta
wannan
mugalbu da kai maka binila yaji na mu mazanjira
kuma
yace ku farar kaya je an hada an zaya shamsu ka duru ku dan zaya
Allah
in shamsu buluniya kuma sanu ku tambaya sai da fulawa ta mujiya ka sai man nojiya kusa man baban ta tafoniya sanu shati man bibiya
mai
takin duka na hiya habiba asumiya matar edi oriri rabo banda da uje mana tutira abdurrazzak duka hada lahira sai ka zama malatun muluniya
haruna sayyid haruna
to haruna ka dole haruna
haruna yana da amana wata rana za mu yi murna hakuri mai yanke rabo wata rana
ciri ba can gaba
hakuri mai yanke rabo
sai a ciri ba can gaba gaba
kuma ta gaba haru na kajuru uba mai gaida uba
kuna wallahi za mu kira abu da baban mu dani
hakuri mai iske rabo
sarkin sarki mai nuna isa jallawa za ila ku bani
hakuri mai iske rabo
Allah dan girman manzon ka nabi da kan zabe shi tuni
hakuri mai iske rabo
dubun ahli ashabu gani azamu asa ko a gaba
kuma ta gaba haruna ka juro uba mai gaida uba
gaba mu za ta daura baza haruna sayyidin zamu fada
hakuri mai iske rabo
ka juri inda rabo a samu ne ke tada bida
hakuri mai iske rabo
mai hakuri ci ke dafa duze ya zama filan ne mu fada
hakuri mai iske rabo
haruna ka juri gida da waje amma hadari ba ba gulma gagaji dan alkhairi ne a gaba
hakuri mai iske rabo
sai a ciri ba can a gaba
kuma ta gaba haruna ka juro uba mai gaida uba
nace hakuri mai iske rabo sai a ciri ba can a gaba kuma ta gaba wa haruna ka juro uba mai gaida uba
hakuri mai iske rabo
sai a ciri ba can a gaba